sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis 22 ga watan Yuli na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa a jamhuriyar Niger manoman albasa na asarar kimanin sefa biliyan 180 duk shekara. Haka kuma muna tafa da rahoto daga Ghana kan rana ta ƙarshe da ake yin layya. Amma kowace rana Alhamis, Yauma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Wani babban jami'in kiwon lafiya na kasar China ya bayyana yau Alhamis cewa yayi mamaki da jin cewa hukumar lafiya ta duniya WHO tana shirin sake binciken asalin annobar COVID-19. Mataimakin ministan hukumar kiwon lafiya na kasar China Zheng Yixing yayi watsi da batun cewa cutar ta bulle ne sakamakon barin da aka yi a ɗakin binciken kwakwa. Ya ce wannan labari ne marar tushe. A makon jiya ne hukumar lafiya ta duniya ta ce za a yi riga malam masallaci idan aka yanke hukunci cewa babu alaka tsakanin annobar da kwararar cutar corona daga ɗakin binciken kwakwan ƙasar China. Zheng ya ce ɗakin binciken kwakwan birnin Wuhan ba shi da ƙwayar cutar da za ta iya kama mutum kai tsaye. Ya ce China ta sha bayyana haka kuma ba ta amince da shirin na WHO ba. A jiya Laraba ne shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce zai ci gaba da ganawa da China a wani yunkuri na dakile shigowa da miyagun kwayoyi da ake shigowa Amurka da su ta hanyar Mexico. Biden ya yi wannan jawabin ne dai a wata fitowa cikin wani shiri da ya yi da gidan talabijin na CNN a garin Cincinnati, inda ya ce yaki da wannan kwaya ta opioid zai zama yana da mahimmanci ne a kara mutane a sashen shari'a domin taimakawa wajen shawo kan matsalar. An yi la'akari da cewa kwayar fentanyl ta rubanya kwayar heroin da kashi 50 zuwa 100 a ƙarfi. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta magana akan batun kalubale da ake fuskanta a fannin lafiya a Amurka da miyagun kwayoyi da suka hada da opioids da kuma fentanyl suka haddasa. Tsohon shugaban dai ya yi ta zargin kasar China da ke kan gaba wajen shigo da kwayar fentanyl ko kuma sai da sinadarin ga Mexico daga inda masu safarar miyagun kwayoyin suke shigo da su a Amurka. A yau kasar Norway ta cika shekara 10 da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a Oslo da wani karamin tsibirin bayan birnin. Prime Minister Erna Solberg ya faɗa a jawabinsa a wajen taron tunawa da mamatan cewa abin da ya faru a Oslo a ranar hari ne ga demokaradiyya. Waɗanda suka tsallake rijiya da baya a harin da dangin mamatan suna daga cikin waɗanda suka halarci taron tare da yarima da sarauniyar ƙasar Norway. Anders Breivik, wanda ya kai harin, yana gidan yari bayan an yanke mashi hukuncin ɗaurin shekaru 21. Saboda harin, za a iya ƙara wa'adin zaman gidan yarin idan aka kyautata zaton zai ci gaba da zama hatsari ga al'umma. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma masu neman 'yanci sun nuna damuwa akan yadda ake sawa 'yan jarida 180 a faɗin duniya ido da wata manhajar bincike ta soji da aka ƙera a Isra'ila. Kamfanin Isra'ila mai zaman kansa na NSO ya sayar da wata na'urar leƙen asiri ga gwamnatoci da waɗansu gwamnatocin ake amfani da su a wajen farma 'yan jarida, a cewar masu rajin kare haƙƙin. Har ma an yi amfani da na'urar akan wasu shugabannin gwamnati da suka hada da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Macron ya yi kira da a yi bincike kuma Isra'ila ta ce ta kafa kwamiti domin bincike. Kamfanin NSO ya ce na'urar dai an yi ta ne domin taimakawa wajen kama masu aikata miyagun laifuka da kuma 'yan ta'adda. Sai dai wani binciken ƙasa da ƙasa da wata cibiya a ƙasar Paris da kuma kungiyar Amnesty International suka fara gudanarwa da ake kira da Pegasus Project ya gano cewa na'urar ana amfani da ita ne kan ƙasashe 10 zalla saboda farma 'yan jarida da kuma yan rajin kare haƙƙin bil'adama. Ana musu kutse cikin wayar salularsu, har ma ana amfani da kamarorinsu. A yau Alhamis ne dai aka kori daraktan shirin buɗe gasar wasannin Olympic Kentaro Kobayashi, biyo bayan wani daɗaɗɗen bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar Yahudawa a wani shiri na barkwanci da aka kafa a dandalin sada zumunta. Seiko Hashimoto, shugaban kwamitin shirya wasannin Olympic a Tokyo, ya ce kwamitin ya gano cewa Kobayashi ya yi amfani da kalaman barkwanci kan tarihi na ban takaici a wata sanarwa ta ban haƙuri. Kobayashi, sanannen ɗan wasa kuma darakta a Japan, ya nemi afuwa ta ƙashin kansa bayan da aka kore shi. Kowane mutum komai fasaharsa, ba shi da hurumin da zai yi izgili ga waɗanda kisan gillar Yahudawa ta shafa, a cewar Rabbi Abraham Kofa, shugaban sashen kuma daraktan cibiyar Wiesenfeld ta Amurka masu kare haƙƙin Yahudawa. A halin da ake ciki kuma adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19 a gasar Olympic ya haura 81 a yau Alhamis, bayan da aka samu sabbin kamuwa guda 12, wanda ya hada da 'yan wasa da kuma ma'aikatan waɗanda suke zaune a garin da ake wasan. Adadin sabbin kamuwa da cutar da ya zo ne daidai lokacin da ake shiga zagaye na biyu na gasar, wanda aka shiga rana ta biyu da mata suke buga ƙwallo da ake cafkewa da hannu a filin wasan ƙwallon sanda na baseball da ke Fukushima a Azuma.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a kowace shekara jamhuriyar Nijar na asarar sefa biliyan 180 saboda lalacewar da albasa ke yi sakamakon rashin wuraren adanata. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Albarkacin babban taron haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma albasa ta jihar Tawa da Yawwa Kano a garin Madawa, manoman sun gayyato wata ƙungiya mai suna Agro Business Center da ke bincike da yin ƙididdiga game da harkokin noma domin ta fayyace musu hanyoyin bi don hana manoma albasa yin hasarori, walau wajen adana albasar ko wurin sayar da ita ko wurin dakonta. Ƙungiyar ta bayyana wa manoman cewa rashin wurin adano mai aminci ga manoman albasa ɗin na sawar jamhuriyar Nijar yin hasarar biliyon 180 ko miliyar 180 na sefa a kowace shekara, kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ta Agro Business Center ya mini ƙarin bayani.
Sunana Musa Maihaji Shikau, ni ne director na Central African Agro Business a nan Nijar. Abinda muke nema wajen manoman albasa shine su tsakanin su gane ma juna sosai, domin duka alherin da zai zakwa cikin aikin albasa a unhwada da shi sosai, haka kuma ita ma ƙasar tamu Nijar ta samu amfani sosai, domin cikin lissafin da muka yi yau albasa tana cikin abubuwan da Nijar suke saidawa, kuma aka san Nijar sosai a ƙasashen waje da sunan albasa, kuma ana samun amfani sosai. Amma amfanin nan mun ga cewa lallai ana samun hasara sosai. Ƙasar mu ta Nijar tana hasara sosai shekara duka da muka yi lissafi, kusan miliyar 180 Nijar take hasara dan albasar da ake nomawa da muka yi lissafi shekara duka kusan ton miliyan guda ake yi, amma a cikin ton miliyan guda din nan akalla kashi 40 ne ake samu ai amfani da su, kashi 60 kusan ton 600 duka lalacewa suke yi. Kenan mu abinda kungiyoyi wannan na noma albasa suka samu shine suka ce mu hido musu fusahohi da ke iya sa su samu kayan da za su aiki sosai, haka kuma su samu wurin da za su adana albasansu da suke iya watannu kafin su saida ta. Dan matsalolin da ake samu, lalle suna samu su yi noma albasa sosai, amma ba su samu amfani sosai yanda ake so, domin da sun noma ta ba su da wajen ajeta dole su saida, in ba su saida ba kuma cikin dan watanni duka ta lalace.
Ita dai albasa na kasancewa ɗaya daga cikin kayan noma da ke shigowa jamhuriyar Nijar kuɗaɗe masu tarin yawa a kowace shekara, abinda ya sa shugaban ƙungiyar manoma albasar ta jihar Tawa, kuma bugu da ƙari shugaban kungiyar manoma albasa Oro ta ƙasashe 22 ta nahiyar Afrika Alhaji Mustapha Kadri Sarki Abzen ya ce wa manoma hanyoyin da za su bi domin yin hulɗa da bankuna da sauran masu hannu da shuni domin su ba su kuɗaɗe don su gina waɗannan rumbuna ajiye albasa har zuwa lokacin da farashin ta ya tashi a ƙasashen waje.
Muka ce wannan taron namu yana tambaya Union de Societe de Federation na Filiar Oignon da su yi kokarin da suka kama aka yi musu dosiye bankable kamar dosiye wanda ake iya a kai ma banki ta yarda da shi sai su ga cap shi za ya hauda musu waɗannan dosiye ɗin na stokash da na kasuwanci domin masu noma albasa su samu kai ga taki na zamani domin su samu ci gaban su.
Su dai manoma albasar na jihar Tawa musamman na Madawa sun da kufa wajen ganin sun girka kamfanin sarrafa albasa domin yin magi ne na sawa a miya koda yake har yanzu sun kasa samun tallafin kuɗaɗen da za su yi wannan aikin da zai iya canza makomar rayukansu da zaran hakan ta tabbata. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna to daga jamhuriyar Niger sai Ghana inda wakilin Ridwan Abbas ya yi mana dubi akan rana ta ƙarshe da ake yin layya. Ridwan gare ka.
Yau muke suya ne aiki yayi yawa yasa jiya mun yi ba mu yi mun gama ba sai yau muka fara ta.
Sunana Alhaji Ali. Layya da kanshi ai 3 days ne kwana uku ne to kuma an ka duba ran idi mutane da yawa na layya yasa akwai masuwa cikin masu fida-fida ko ka same su ma kuma prices dabbobin na hau kuma an ka duba kowa da ake fish to normally ni na yin shi 3 days nan domin na same shi sauki kuma masu fida nan same shi sai muna yi
na dai kuma nemi jin karin haske a gun malumma.
A gaida Ridwan Abbas yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
Jihohi shida ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana suna da barazanar kamuwa da sabon nau'in cutar corona da aka yi wa lakabin Delta. Jihohin sun hada da Lagos, Oyo, Rivers, Kaduna, Kano da Plateau. Shugaban kwamitin yaki da cutar corona kuma sakataren gwamnatin tarayya Mr. Boss Mustapha wanda ya bayyana sabon nau'in cutar a matsayin mai hadarin gaske ya kuma buƙaci sauran jihohin kasar da su tsaurara matakan kariya don takaita yaduwar cutar. Dr. Daniel Meshak malami ne a jami'ar tarayya da ke Jos kuma memba a kwamitin da ke yaki da cutar corona a jihar Plateau ya shaida min cewa sabon nau'in cutar corona wato Delta yana da saurin yaduwa da kuma saurin kisa.
Wannan cutar Delta variant din shi yadda ya bambanta da shi COVID-19 da muka sani na farkon nan shine yana yaduwa da sauri shafe mutane da yawa kuma yafi ma sanani fiye da shi na farkon.
To akwai masu tantama har yanzu wato kaman ba su yadda da cewa wannan cuta ma tana nan ba.
To su ne damuwanmu game da wannan cutan. Ban san ko don ba mu gan cutan ya yi sanani yadda muka gana su Italy da su kuma Spain shi ne ya sa wani abin da muka gan ma shi a kan Delta variant da muna ce cutan ya fi sanani a kan wanda suka tsufa da kuma wanda suke da wadansu cututtuka kamar su ciwon shuga, ciwon kidney wato koda kenan ba da su kansa da sauransu. Amma yanzu mun gan yana shafe ma matasa yana shafin su so a dinga bin dokan da zai hana samun wannan abun kaman yadda muka ce a dinga wanke hannu da ruwa da sabulu ko kuma a samu shi sanitizer a dinga amfani da shi kuma a dinga sa shi mask a fuska a tare fuska da baki kuma a dinga observing shi physical distancing so wanda ya fi ma shi ne rigakafi. Mu yi hankali don ba mu sani ba wannan cutan yana cancanjawa zai iya zama ma za mu iya samun wanda ya fi wannan Delta variant ma sanani.
To kai maganan wato wannan rigakafi wanda waɗansu na ganin kaman wannan rigakafi an yi shi ne saboda COVID-19 sai ga Delta variant ya shigo shi wannan rigakafi zai iya kashe ƙwayan cuta ko kuma zai dan rage ƙwayan cutan shi wannan Delta variant din.
To kin san cewa wannan Delta variant bambancin su da anin shi COVID-19 na farko nan bai yawa sosai ba kuma bincike ya nuna yanzu dai cewa shi rigakafin da muke da su suna magani akan maganta ma wannan cutan, so suna da amfani, amma bincike, ana ci gaba da bincike.
Kana ga kaman wannan alluran rigakafi yana da muhimmanci sosai wajen dakile wannan cuta?
Gaskiya yana da muhimmanci. A ganin ya mu da muke public health cewa rigakafin nan ne kadai zai iya sa mu koma yadda rayuwarmu yake a da. In kowa ya rigakafi, musamman a ce 70% na al'umma suka samu wannan rigakafin, to zai sa kowa zai zama unprotected nashi daga wannan cutan. Abubuwan da ake magana akan rigakafin nan ƙarya ne. Za a ce wai in ka sa karfe a hannun wurin da aka yi rigakafi wai zai kama, ƙarya ne, ba gaskiya wannan, ko kuma wuta yana fitowa. Kuma ina son mutane su gane cewa duk ka'idan da ya kamata a bi a wurin bincike har aka samu wannan rigakafi duk an bi, kuma har yon da ake bayar ma ana kan bincike a gan ko akwai wani damuwa akai. So ina son mutane su yi, kar su dinga jin su jita-jitan da yake zuwa a social media, yawancin su ba gaskiya.
Dr. Daniel Meshack kenan ke bayani kan sabon nau'in cutar corona ta Delta da ya bullo a Najeriya. Duk da fadakarwa da hukumomi ke yi kan illar cutar, mafi yawan al'umma sun yi watsi da matakan kariya da tun farko ake da tabbacin za su taimaka wajen takaita yaduwar cutar. Jama'a na ci gaba da kaiwa sabgogin gabansu a kasuwanni da wurin tarurrukan bikin aure, suna ko gangamin siyasa, ba tare da sanya takunkumi ko wanke hannu da ruwa ko sinadarin kashe kwayoyin cuta ta sanitizer ba. Masani kan ilimin harhaɗa magunguna pharmacist Kim Jerry Bot ya ce kwayar cutar corona ta Delta da ta bullo a ƙarshen shekarar bara ta yi barna sosai a wasu ƙasashen duniya, don haka ya zama tilas mutane su kiyaye.
Gaskiya India a watan 12 shekarar ta shige zuwa watan 1 har watan 2 sun jijjiki sosai da Delta variant na COVID-19. To yanzu wannan sabon variant din, Delta variant din, ya zo sakamakon wani abu ana kiran shi mutation, wato ya canja kamani. Idan an ce abu ya mutate, dama ya gane cewa za a ce mai zarafi, sai ya zo da mungun shiri.
Amma ina alamomin shi wannan sabon nau'i na cutar?
Yana da alamomi kashi uku. Alamomin da zaka iya ka manage nasu a gida, wanda yakan zo da dan ciwon kai da dan karamin zazzabi kadan, wanda kuma ba zaka iya manage nashi a gida ba, kaga sanyi ya rufe ka gaba daya, zaka ga kana jin jikinka ya kasala, jiki ya taso, zaka ji kuma gaba daya kana ramewa, a ko wani sa'in ma ka ji idanunka yana fitar da kwansa, yana ruwa, yana kaikayi, yayi jazir. A wani sa'i kuma zaka ga yakan zo ma da wani dan sa'in mantuwa, wani lokaci yakan zo da ciwon ciki sosai, har ma zaka ga bayan gida kana zawuyi kenan. Zaka ga kuma kakan samu matsaloli da sukan zo ta gefen rashin sana'a abu, da kuma wani lokaci zaka ji ma baka so ka ci abinci. Abu ɗayan da zaka yi shine ka yi kokari ka shiga asibiti da sauri ka je ka complain.
Akwai waɗansu taimako da za a iya bayarwa a gida, a ce kamar wani taimako na gaggawa kafin ma a ce an kai mutum asibiti?
Wanda yake da alamun COVID-19 bai kamata yana shan ruwan sanyi ba.
Ruwan sanyi kamar ruwan kankara kenan ko na freeze ko kuma dai ruwa kawai?
Ai, ruwan sanyin da zaka dauka ma daga cikin daki ka bi ka sha, in yayi sanyi kamar lokacin da yayi sanyi ka dauka ka sha. Abinda dai muke yawan gaya ma jama'a shine su yi kokari su dinga dan tsare kansu daga sanyi, ga shan ruwan zafin dumi, wannan sa'alin nan a rage cin abu ke da yake da maiko sosai, saboda su ma sukan kawo wannan kasalan, kuma sukan iya sa shi wannan kwayar cutar ya samu shiga cikin jiki da wuri.
To daga ƙarshe pharmacist, me zaka ce ma mutane game da illar kin karban wannan rigakafi? Menene illar sa?
Gaskiya duk wanda bai karba ba, ashe ba mu yi shirin rabu da COVID-19 kenan a Najeriya ba. Ta dalilin rashin karban rigakafin ne muke samu mutation kamar shi Delta variant din. So mutation yana zuwa daga irin wannan wanda suke karban rigakafi, wasu ba su karba da sauransu. A ƙarshe dai zan ce rigakafin nan zai taimaka ma al'umma.
Pharmacist Kim Jerry Bot kenan, masani kan dabarun harhaɗa magunguna. Alƙalimar hukumar da ke takaita yaduwar cututtuka a Najeriya ta NCDC na nuni da cewa fiye da mutane 169,884 ne suka kamu da cutar corona a Najeriya, yayin da mutane fiye da 2,128 ne suka mutu da cutar. Cutar corona ta bude asirin irin tabarbarewa da bangaren lafiya ke ciki a Najeriya, da ke neman hukumomi su yi karatun tanatsu wajen warware su. Tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa, Joseph Haruna Kibu, ya ce dole sai an samu tsarin kiwon lafiya da zai fara daga kan jama'a a karkara.
yawancin states sun dawo sun fara abin da ake ce community health insurance, kuma Nasarawa state tana daya daga cikin. Kafin ku shiga garin lafiya za ku gan asibiti, wato asibitin Talakawa muna gina da abokanan arziki daga Rotary International, daga NGOs America. Wannan asibiti ina zuwa December, wannan December za mu commission nata, wanda za a ba karsasu da sauransu magunguna kyauta. Na wannan zai taimaka lele kuwa abinda ake ce da shi universal health coverage din nan. Amma dole ne gwamnati ta ci gaba. Akwai wasu jihohi wanda ba su samu sun fara wannan community health insurance ba. In suka samu zai taimaka kwarai da gaskiya, domin kowane iyali yana da kati kawai zai je ko primary health care ko general hospital ya karba treatment, ba wai sai ya duba kuka ya je aron kudi tukuna ba.
Tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa kenan Joseph Haruna Kibbu. Hukumar lafiya ta duniya daina cewa kaucewa yada labaran ƙarya game da cutar corona, yin allurar rigakafin cutar da bin matakan kare kai daga cutar su ne mafi a'ala wajen takaita yaduwar cutar da samar da ingantaccen al'umma da koshin lafiya da kuma ci gaban ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Ga shiri na gaba,
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan an yi bukukuwan babbar sallah lafiya. Bayan haka shirin takaitattun labarinmu na wasanni na yau zai duba batun wasannin motsa jiki ne da ake kira Olympics. Shi dai wasannin motsa jiki da za a bude gobe Juma'a 23 ga watan Yunin wannan shekara ta 2021 a birnin Tokyo na kasar Japan, idan Allah ya yarda. Tun farkon shirin ya gamu da mitsikiloli har na tsawon shekara guda a sanadiyar cutar corona. Ana sa ran yan wasan duniya za su fafata ne a wasanni guda 28 iri daban-daban don neman lambobi na zinare da azurfa da kuma tagulla. Kasar Najeriya tana daga cikin wasu kasashen Afirka da za su shiga gasar Olympics na wannan shekarar, kuma idan ba a manta ba, Najeriya a shekarun da suka shuɗe ta yi rawar gani a wasan na Olympics. Malam Shehu Usman, mai shara ne akan harkar wasanni, ya tsokaci kan batun Najeriya da kuma bayyana matsayin kasar a yanzu.
To a gaskiya an ka duba tarifin shi wannan gasar wasannin motsa jiki na duniya na Olympics da kuma Najeriya da ma nahiyar Afirka za ka iya cewa to ba yabo ba fallasa. Amma ita kanta Najeriya za mu iya cewa wato ficen da ta yi na kolin koluwa shi ne 1996 lokacin da 'yan kwallonta su Kano Nwankwo da Daniel Amokachi suka samu mata lambar zinari guda a bangaren kwallon kafa kenan da kuma wani lambar zinarin har ila yau wanda ciwo ma a Jinwa ta samu a tsallan long jump. Kuma Najeriya a waɗansu karo in ta je wurin waɗannan gasar musamman a China ana samun fita kunya musamman bangaren wajen kokowa ko kuma bangaren ko daga nauyi ko wani abu dai haka. Amma dai tun wannan dai ne maka magana 1996 da Najeriya ta yi wannan fitan kuma sunan ta fito a duniya a gasar wasannin na Olympics har yanzu dai za a yi cewa dai ba wani dai sai dai ba wanda ya fice da za a ci an samu lambar zinari sai dai ko azurfa ko kuma tagulla.
To ya kake ganin wannan wasa ko tun shekara guda ma a shirya sai a zuwa daga saboda tsananin cutar nan wato na coronavirus.
Kimar wannan wasa tuntuni ma ya dishe ko ya ragu saboda bisa ga jadawalin da muke da shi kididdiga na nuna cewa akwai kasashe da yawa da suka janye shiga wannan gasa suka janye 'yan wasan su kenan saboda fargabar wannan cuta ta corona. Hatta kanta ita birnin na Tokyo in ka akwai kididdiga da ta nuna cewa akwai mutane da yawa a cikin kasar ta Japan waɗanda kwanakin baya sun fito kan titi sun yi zanga-zanga sun nuna bakin ransu ne bakin cikin su cewa lalle wannan gasar gara a daga ta saboda fargabar cewa akwai kasashe waɗanda hukumar lafiya ta duniya WHO ta riga ta zayyana su a wuraren da wannan cutar ta corona ta yi kanta kuma ana fargabar cewa walau ga 'yan wasa ko kuma walau ga 'yan kallo duk wanda ya zo wannan kallon ya zo wannan gasar akwai fargabar cewa zai shigo da wannan cuta. So su 'yan kasar ta Japan sun yi zanga-zanga akan titi suna magana cewa lallai a dage gasar to amma ka san saboda wata gasa ce wanda za a yi cewa tun shekarar da ta gabata ya kamata a yi ta ba a samu aka yi ba kuma ita kasar Japan ta riga ta dauki nauyin za ta yi kuma ga makudan kudaden da aka kashe wajen shirye-shiryen wannan gasar wadanda ke riga na nuna cewa wajen miliyan 1,015 na dalar Amurka biliyan 15 kenan na dalar Amurka za aka kashe ma zuwa wannan lokacin ta maganar shirye-shirye ta maganar masauki ta maganar kula da 'yan wasa da sauransu waɗanda za su wannan wuri. Saboda haka ita kasar Japan na gani a gaskiya ko dai ya ne a ci gaba a ga cewa an dai fita kunya ga bakin da za su zo.
Abdulrahman Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulrahman Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice.
Alhamisu ne aka kori daraktan shirin bude gasar wasannin Olympics Kentaro Kobayashi biyo bayan wani dadadden bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar Yahudawa. Wani babban jami'in kiwon lafiya na kasar China ya bayyana a yau Alhamis cewa yayi mamaki da cin cewa hukumar lafiya ta duniya tana shirin sake binciken asalin annobar coronavirus. Yau kasar Norway ta cika shekaru 10 da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a Oslo da wani kuma karamin sibiri bayan birnin.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauwa kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku zo sa abokanan aikin mu da wani sabon shirin a misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Jill Ladders Rashab da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.